Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Safilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba 11 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke fadar su ga Safilu da kanan labarai.
Jami'an Ukraine sun ce Russia ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a jiya Talata. Tashar ruwan Odessa da shigar tekun Black Sea. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta faɗi jiya Talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da cutar hanta da ba a san asalinta ba. Haka kuma za a ji cewa sabbin zanga-zanga sun mamaye ƙasar Sri Lanka. Kwana guda bayan wani ƙazamin tashin hankali ya addaba al'ummar ƙasar da ke fama da zanga-zangar nuna adawa da gwamnati.
Kuma dalla kanan labaran kenan. Da farko za ku ci cewa kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajabiya Mila ya shirya wani taro na shugabannin majalisun dokokin kasashen Afirka da zumar samu hanyar samarwa nahiyar sauki musamman bangaren tattalin arziki. Za ku mulle a jihar Kano inda ayan jam'iyyar APC a jihar ta Kano ke bayyana ra'ayoyi daban-daban dangane da matakin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da yayi na zabar mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna ya gaje shi a kujeran gwamna. Muna kuma dauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Safilu Hashim Gumel. Jami'an Ukraine sun ce Russia ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya Talata a shashen ruwan Odessa dake gabar tekun Black Sea. A daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na 11 na yakin da ake yi. Rundunar sojin Ukraine ta ce Russia ta harba makamai masu linzami 7 kan wurare a Odessa inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya inda suka kashe akalla mutum guda tare da raunata 5. Magajin garin Granady Tukunov ya ziyarci rumbar ajiyar da safi kuma ya ce ma'ajiyar ba ta da wata alaka da kayayyakin aikin soja ko kayan soja. Ukraine ta ce wasu daga cikin makaman da aka harba a Odessa sun kasance tun na zamanin kungiyar Soviet ne, wanda hakan ya sa ba za a iya dogaro da su su kai inda aka harba su ba. Amma wata cibiyar bincike ta Ukraine da ke bin diddigin yakin, cibiyar dabarun tsaro, ta ce Moscow ta yi amfani da wasu madaidaitan makamai a kan Odessa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi jiya Talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwar hanta da ba a san asalinta ba, yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe 20 tare da samun ƙarin wasu 70 da ƙarin ƙasashe 13 waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Ƙasashe 6 ne kadai aka samu rahoton ɓullar cutar fiye da 5 yayin da sama da 160 aka samu rahotonsu a Burtaniya. A cikin makon da ya gabata an samu wani muhimmin ci gaba tare da bincike da kuma wasu gyare-gyare na hasashen masu aiki a cewar Philippa Estabrook ta shirin cutar hanta ta hukumar WHO ta shaidawa taron manema labarai. Ta ce Burtaniya ta kasance tana gudanar da wani cikakken nazari kan kwayoyin halittar da yake shafar kananan yara da martanin rigakafi gare su da kuma ƙara nazarin cututtukan. An fara sanar da hukumar WHO a ranar 5 ga watan Afrilu na samun cututtukan hanta da ba a san su ba a Scotland, wanda aka gano a cikin kananan yara 'yan ƙasa da shekaru 10. Bayan shafe shekaru 6, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22 ta gudanar da bukukuwan Idi a fadar White House. Musulmai suna ƙara wa al'ummarmu ƙarfi a kowace rana, duk da cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da kyamar musulunci in ji Biden ga gugun fitattun musulmai kalaman na Biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa Donald Trump wanda yace a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu Trump da bai taba shiri bikin Eid a fadar White House a lokacin da yake shugaban kasa ba duk da cewa ya fitar da sanarwar bikin na shekara-shekara ga musulmi tare da gayyatar jami'an diplomasiya daga kasashen musulmi zuwa fadar White House don cin abincin bude baki a cikin watan Ramadan a shekarar 2018 da 2019 sauyin da fadar White House ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da musulman Amurka ke fargabar kamar musulunci na karuwa a makon da ya gabata majalisar hulɗa da musulunci ta Amurka ta ba da rahoton karuwar korafe-korafen kare haƙƙin bil'adama da takewa da aka samu daga musulmi a Amurka da kashi 9 cikin 100 tun daga shekarar 2020
to nan da ba jimawa ba Sarfilu zai sake dawowa don kama na ƙarshen labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, Femi Bajabiamila ya shirya wani taro na shugabannin Majalisar Dokokin Kasashen Afirka da zumar samu hanyar samarwa nahiyar sauki musamman a bangaren tattalin arziki ta hanyar yin magana da murya daya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana.
Wannan dai shine karo na farko da za a yi irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya a lokacin da yawa manyan bakin jawabin maraba kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiamila ya jaddada manufofin taron inda yace
Too many places across our continent Now this conference will examine some of these visions to understand what we need to do to correct the trajectory of our country and our continent.
Anan Femi Bajabiamila ne yake cewa idan masu yin dokoki suka hada kai wuri guda domin ci gaba to irin wannan hadin kan ne nahiyar Afrika take bukata a fannin tattalin arziki tsaro kiwon lafiyar al'ummanta da walwalar su saboda haka ya yaba da wannan yunkurin baga hadin kan mataimakin kakakin majalisar wakilan Najeriya Ahmed Idris Wasi ya ce barkewar cutar corona ta kara dagula al'amura a nahiyar idan aka yi la'akari da illar da ta yi wa tattalin arzikin kasashen Afrika da zamantakewa da siyasa saboda haka akwai wata muhimmiyar bukata da wannan taron ke neman cimmawa
za a duba abubuwan suka tafi kuma suka shafi kasan ko nahiyar misali abubuwan suka shafi ba suka a ga cewa an shafi wa'annan ba suka don mu samu dogaro da kai da walwala muna sanin a yafe bashin amma kuma share bashin gaba daya
ai da an taba yafe mana ba su suka amma kuma suka sake taruwa
kullun wanda ya bashi da shi shi yake roko kuma shi yake nima dan an yi mana baya ba zai hana mu nima gaba ba
taya za ku ja hankalin wa'annan kasashe da kuke ciwo bashin a hannun su ganin cewa yanzu kun hada kai ne a matsayin ku na nahiyar Afirka
farko ku na su duba halin da muka shiga yawanci zan ce zan yi amfani da wannan kalma cewa su karan kansu abin da suka samu suke da shi suke dogara da su kai abubuwa ne suka samu su daga Afirka ba abu na mutuwa da muke nema special ba yan uwan mu ne da iyaye da kakanni aka kwashe suka zuka yi bauta su a matsayin bayi suka rayar da wannan tattalin arziki nasu da kuma samu su wannan arziki
shi kuwa kakakin majalisar kasar Zimbabwe Jacob Francis Mudenda da yake halartar taron ya nuna gamsuwarsa da irin wannan zumunci da suka kulla domin al'umman su inda yake cewa
My expectation is that we must have our hands on the deck as speakers of parliament so that we get this program up and running in our different countries
Mudenda ya ce fata na a bayan wannan taron shine mu tabbatar da ci gaban irin wannan hadin kan domin amfanin al'ummar mu a kasashen mu mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Oshibanjo ne ya bude taron wanda ya samu halarcin kakakin majalisu daga kasashen Afrika 14 a ciki har da Ghana, Niger, Kamaru, Djibouti da Zimbabwe Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Nigeria
madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumel da karshen labaran duniya
Iyaye a duk fadin Amurka suna kokawa don nemo abincin jarirai saboda wahalar da suke da kuma wani babban kiranye da aka yi kan aminci. Yasa duk manyan kantuna ba su da abincin kananan yara. Karancin kayan da aka samu na tsawon watanni ya samo asali ne saboda tilastawa rufe babban masana'antar sarrafa abincin yara dake Amurka a watan Fabrairu saboda wasu damuwa. A ranar Litinin, sakatariyar labaran fadar White House Jen Psaki ta ce hukumar kula da abinci da magunguna tana aiki ba dare ba rana don magance duk wata matsalar karancin abincin. Jiya Talata hukumar FDA ta ce tana aiki tare da masana'antun Amurka don haɓaka samar da kayan su tare da shirye takardu don ba da damar ƙarin shigar da kayayyaki zuwa Amurka. A yanzu haka likitocin yara da ma'aikatan lafiya suna kira ga iyayen da ba su da abincin yara su tuntuɓi wuraren tara abinci ko ofisoshin likitocin yara. Suna gargaɗi game da ƙarawa madarar ruwa don ta daɗe ko amfani da dabarun da ake katsewa a yanar gizo ne yadda ake haɗa madarar yara a gida. Sabbin zanga-zanga sun mamaye ƙasar Sri Lanka kwana guda bayan wani ƙazamin tashin hankali da ya addaba al'ummar ƙasar da ke fama da zanga-zangar adawa da gwamnati don bayan da ta fada cikin mawuyacin hali na tattalin arziki. Yayin da suke bijirewa dokar hana fita a fadin ƙasar da kuma dabban sojoji akan tituna, masu zanga-zangar sun yi ta rera taken neman matsawa shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus. Dan uwansa Mahinda Rajapaksa ya sauka daga mukaminsa na Prime Minister a ranar Litinin sakamakon rikicin da ya sanadin mutuwar mutane bakwai tare da jikkata wasu fiye da 200. Sai dai ficewar tasa bata sanya yawa masu zanga-zangar ba, waɗanda ke zargin dangin Rajapaksa mai ƙarfi da mummunar ta'abbarewa tattalin arzikin ƙasar da ya haifar da ƙarancin abinci da man fetur da kuma barin 'yan ƙasar da 'yan kasuwa na kokawa da raguwar samar da wutar lantarki na tsawon sa'o'i. Masu fashin baki na ganin halin da ake ciki zai dagula yunkurin tunkarin matsalar tattalin arzikin da ta haifar da zanga-zanga mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar.
Sir Philip Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu leƙa jihar Kano. Yayin da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya fayyace dalilin da suka karfafa masa gwiwa wajen zabar mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna dan ya gaje shi a kujerar gwamna, ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar ta Kano na bayyana ra'ayoyi daban-daban dangane da matakin gwamnar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A ƙarshen makon jiya ne rahotannin ƙarƙashin ƙasa suka bayyana cewa gwamnan na Kano ya amince tare da zabar mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna ya gaje shi a zaben da za a gudanar baki idan Allah ya kai mu. Baya ga haka gwamna Ganduje ya ayyana tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar Kano Murtala Sulagaro a matsayin dan takarar mataimakin Nasiru Yusuf Gawuna. Wani taro da magabata da shugabannin jam'iyyar APC da Marecen jiya Talata, gwamna Ganduje ya ce baya ga biyayyar mutanen biyu da ƙwarewarsu a fagen mulki da siyasa, rawar da suka taka a dambarwar zaben gwamna na shekara ta 2019 a Kano wadda aka yi wa lakabi da inconclusive, ta ƙara armashin cancantar su ta zama gwamna da mataimaki a zaben shekara ta 2023.
So in kun iya tunawa wannan liman da wannan na'ibi su biyun nan su ne kawai suka tafi suka tadda gungun barayin nan suka kwace kayan nan da aka sata. Wannan ya dawo mana da hayyacin mu domin nasara ta zo. To wanda suka yi wannan aiki a lokacin wannan yanayi, ai babu shakka kana iya dora musu wani nauyin da yanzu an sake zubi na neman sabuwar ƙuri'a. To ba shakka ga Gawuna ga komanda Ganduje ka je ka yi bacci.
Yanzu haka dai an fara samun mabambantan ra'ayi dangane da wannan mataki na gwamnan Kano a tsakanin 'yan jam'iyyar ta APC a Kano.
Dr. Nasiru Yusuf Gawuna in ka dauke shi a jam'iyyar APC shi kadai zaka tsayar wanda jam'iyya za ta ci zabe ba hamayya baya rigima da kowa sannan kuma wanda suka fito takara babu mai farin jinin sa a yanzu sannan kuma babu mai hakurin sa sannan kuma babu mai girmama mutane kamar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna
Aminu Ibrahim kenan dan jam'iyyar APC a Kano to amma Alhaji Isa Abdullahi da Zino guda cikin ƴaƴan jam'iyyar ta APC kanan na cewa
na farko hakikanin gaskiya ba za ka kalli wayannan guda biyun baka kalli APC cikatta da batse wata da wayanda suke neman wayannan kujerin ka ce wayannan ƴan takarar sun fi kowa cancanta a hakikanin gaskiya sannan sigar da aka fitar da tsarin nasu sun su bi bai mun ba saboda ba demokradiya bane gwamna shi kadai aka cokan in banda a Kano ko kuma ci banda a Najeriya irin siyasan babu kasar da zaka je shugaban kasa ko gwamna kawai ya fito ya ga ƴan kasa gashi na tsaye muku da wani wannan zawana za ku zaba ba haka ake demokradiya ba sigar da aka fitar bana goyen baya sannan kuma a ce su suka fi kowa cancanta a nene shi ma ban gamsu da shi ba
wannan dai shine karo na biyu da gwamna mai sauka ya baiwa mataimakin sa takara domin ya gaje shi a jihar Kano inda a shekara ta 2015 gwamna Rabiu Musa Kwankwaso ya tsayar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje domin ya zama gwamnan Kano karkashin jam'iyyar ta APC Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu sai ku dada gyara zama don ku saurari shirin
baki mai yanka wuya wasu jama'a sun tsayawa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takardun tsayawa takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar APC amma shi ko ya ce akai kasuwa shin da gaske tsadar takardun neman takara na jam'iyyar APC ya hana a sayi takardun da yawa jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne wasu rahotanni da suka karaɗe Najeriya suke bayyana cewa wani gungun jama'a da sunan Fulani da almajirai sun tsaya wa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi suke tabbatar da cewa an ga tsohon shugaban kasar yana safa da Marwa a fadar shugaban kasa yayin da kuma wasu rahotanni suka dade suna cewa shugaba Muhammadu Buhari da jam'iyyarsa ta APC suna zawarcin Jonathan din to sai dai har kawo lokacin sai a masa takardun takarar na APC babu wata sanarwa da aka bayar a hukumance dake bayyana cewa Jonathan ya fice daga jam'iyyarsa ta PDP da yayi gwamna da mataimakin shugaban kasa da kuma tsungurungume ya zama shugaban kasa duk a karkashin ta haka kuma babu wani rahoton da ke cewa shi dan jam'iyyar APC ne a halin yanzu to sai dai tuni masu fashin baki suka so mu tunanin biri yayi kama da mutum la'akari da tarukan ganawa da tsohon shugaban kasar yake yi kwanan nan ga shugaba Buhari da kuma sabon shugaban jam'iyyar APC na kasa Abdullahi Adamu a ra'ayin injiniya Magaji Muhammad Yaya wani dan kwamitin yakin neman zaben Muhammadu Buhari wataƙila da akwai abin da APC ta gani da yasa take zawarcin Goodluck Jonathan
to a kullun gwamnatoci suna tafiya tamkar hankaka ne in ka ga bakinta dole ka ga farinta kamar lokacin Jonathan a gaskiya mun kushe shi babba akan maganar Boko Haram amma akan sauran tsarin abubuwa a hankaya a wannan lokacin yana da sauki kamar su shinkafa da sauran kayan abinci bai ta'azzara ya kai wannan farashin na yanzu ba da lokacin ma bai fi 7,000 zuwa 8,000 ba kamar kuma canjin naira zuwa dala a wannan lokacin sa a gaskiya yana ƙasa sosai bai fi naira 160 zuwa 180 ba wanda muna fata gwamnatin nan kafin ta kare ta kokari ta gyara. In ba ta kokari ta gyara ba, mafi yawan ƴan Najeriya za su sa gejin cewa wancan gwamnati na Jonathan Yafi na Muhammadu Buhari ta bangaren financial sector da commodities da sauransu. Illa iyaka za a ce wajen Boko Haram an ci yaƙi an gama da shi, amma bayan wannan kuma sai kuma bandit suka zo. To don haka Jonathan yana da alherin sa a wajen saukin abubuwa na canjin kuɗi zuwa abinci da sauransu. Wannan gwamnati kuma ta yi kokari wajen kashe Boko Haram.
To ko wannan shi yasa shi shugaba Buhari ya bar godo ne mai fili ne gwamnan babban banki wanda Jonathan ne dama ya nada shi.
To a fahimtar mu zuwa Muhammadu Buhari a gwamnati ya ce a treasury din kusan babu komi, dole rike wanda ya samu a kai ya bincike ya kudin suka yi shi da ya rike treasury shi ya san yadda ya raba kudin, don haka ya dada su dalilin da ya sa ya rike shi kenan a wancan lokacin. To ka san shugaban Muhammadu Buhari dattijo ne mai kokarin binciko duk wanda yake tunanin zai kawo kasar alheri. In gwani ne akan bangaren sa, dalilin da yasa ma ya dauko irin su Abdullahi Adamu waɗanda suke gwanaye ne a lokacin PDP, amma da su yanzu a APC din ganin cewan watakila akwai abin da suka iya da zai ciwa ya ciwa kasar gaba, yake tunani a wannan lokacin ma don a ciwa kasar gaba. To dalilin da yasa watakila ma ya taimaka wajen sashi a chairman na party. Kamar Ofadio ma a wancan gwamnatin ba irin zagin da yake wa APC ba, amma Muhammadu Buhari kasar sai a gaban sa yana tunanin duk wanda ya dauko watakila akwai abin da zai kawo na gyaran kasar, watakila shi yasa dauko irin waɗannan mutanen ya hado cikin wannan gwamnati.
To sai dai kuma wani jigo a jam'iyyar adawa ta PDP Dr. Ladan Salihu yana ganin sabon kawancen APC da shugaba Jonathan tamkar wata babbar kasawa ce ga jam'iyyar da ta kada gwamnatin sa ta dare kan mulki.
Shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaba Goodluck Jonathan suna da alaka kyakkyawa, saboda a lokacin da aka ce an bayyana zabe, tun kafin ma hukumar zabe ta ce ta bayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci zabe, shugaba Goodluck Jonathan da ya ga alƙaluman sun fito lalle cewa ba zai ci wannan zabe ba, ya ga cewa sai ya kira shi. To daga nan suka kulla zumunta da fahimta da abota, sai kuma muka ji ana hasashe wanda ake cewa ya gaza, aka kara ɗan ƙasar nan aka bakanta shi, aka nuna cewa bai san komai ba, bai san kowa ba, bai iya mulki ba, aka nuna cewa shi ne ya kawo rugujewan al'amura. Yau kuma jam'iyyar APC shi take barbara, take son ya zo ya shigo cikin tafiyarta. Ai kaga gazawa ya kai gazawa.
A ɗaya ɓangaren kuma sanarwar ƙara wa'adin sayar da takardun tsayawa takarar zaɓe da jam'iyyar APC mai mulki ta yi ya janyo ra'ayoyi mabambanta, a yayin da kuma ake baza jita-jitar cewa tsadar takardun takarar jam'iyyar ya hana ta samun cinikin takardun mai yawa. Wani al'amari kuma da ke jan hankalin jama'a a takardun tsayawa takarar na APC shi ne wani gurin da ake buƙatar rattaba hannun janyewa daga takara, da kuma aka tilasta wa duk wanda ya saya ya sa hannu a kai. Ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta APC na ƙasa, Dattawa Ali Kumu, ya yi ƙarin haske akan waɗannan lamuran.
Jam'iyyar APC ta yarda cewa ta ƙara wa'adin kwana biyu GB saboda ƙorafe-ƙorafe da roƙo da mutanen Najeriya suke ta yi cewa a ƙara musu koda kwana ɗaya. Bisa adalcin jam'iyyar APC da kuma farin jininta, yasa jam'iyya muka zauna muka yarda cewa za a ƙara wa mutane kwana biyu ranar GB Alhamis, sannan dawo da form wanda bai dawo da shi ba ya dawo da shi ranar Juma'a, sannan za mu fara screening ranar Asabar da Lahadi in Allah ya yarda, in Allah ya kai mu insha Allah.
Da an yada labarin cewa mutane ba sa iya saya, kuma kamar an bar form sun ma da yawa ba a saya ba, amma yanzu na lura ana ta saya. Shin yawan sayen ne yasa kuka ƙara wa'adin, ko ko me ya faru? Kazalika zuwa yanzu nawa kuka tara?
Man Nasiru, maganan da na gaya ma wannan abun ya biyo ne bayan roke-roke da 'yan Najeriya da kuma farin jini na jam'iyyar APC. Sannan maganar da kake tambaya na nawa aka tara, already jiya National Organizing Secretary ya hira da ku, ya gaya muku alƙalaman yawan mutanen da suka saya, amma in kuna buƙatar detail gobe in Allah ya kai mu, za mu nema za mu baku kuma za mu sanar da duniya kowa ya sani.
To yin haka ne akwai wata takarda da ta bayyana cewa duk wanda ya cika wannan form din sai ya rubuta cewa ya janye. Shin wace hikima ce mutum gashi ya saya kuma ya sa hannu akan cewa ya janye? Na ji an taɓa yin irin wannan tsari a jam'iyyar CPC a shekara ta 2011.
Wannan tsari ne na jam'iyya kuma doka ne na jam'iyya kuma ba akan jam'iyyar APC aka fara ba. Duk jam'iyyu kowace tana da irin kalan nata. Kuma duk ɗan jam'iyya mai son ya shiga jam'iyya ya yi takara a jam'iyya ya kamata ya bi umarnin jam'iyya. Kuma jam'iyya tana da tsari. Kuma dokoki ko tsarin mulkin jam'iyya ko na Najeriya ya yarda cewa jam'iyya ita take tsaye da ɗan takara. Ɗan takara ba ya tsaye da kansa. So wannan ni ban ga wani abu sabo ko wani abun mamaki ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elhikaya. Jimbi Hamzane ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labari, amma fa a takaice.
Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya Talata a shirin ruwan Odessa da ke gabar tekun Black Sea. A daidai lokacin da Moscow ke yunkurin daƙile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na 11 na yakin da ake yi. Rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami 7 kan wurare a Odessa, inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya, inda suka kashe akalla mutum guda tare da raunata 5. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗi jiya Talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwon hanta da ba a san asalinta ba, yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe 20, tare da samun ƙarin wasu 70 daga ƙarin ƙasashe 13 waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Bayan shafe shekaru 6, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22. Ta gudanar da bukukuwan Idi a fadar White House. Musulmai suna ƙarawa al'ummarmu ƙarfi a kowace rana, duk da cewa har yanzu suna fuskantar ƙalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da ƙyamar musulunci, in ji Biden ga gugun fitattun musulmai. Kalaman na Biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa Donald Trump, wanda ya ce a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu. Trump dai bai taɓa shirin bikin Idi a fadar White House a lokacin da yake shugaban ƙasa ba.
Thomas Sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jimmy Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni ce taku Hadiza Kyari, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.